yau 15 ga watan 12 hijira ta 2020 ita shine da aka fara wasan kwallon golf a nan jihar Jigawa garin Dutse a filin mai martaba Sarkin Dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi inda aka samu professional golfers daga faɗin Najeriya suka zo domin su buga wannan wasa kashi na biyu na mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammadu Badar Abubakar. Shi dai wasan ana ɗan wasa professional a hannu har guda 42 kuma akwai dattawan wannan wasa na Professional Golf Association wa'anda suka gota shekara 50 sama su 12 su ma sun zo domin su buga wannan wasa a wannan girin wasa na mai martaba Sarkin Dutse golf course a ciki kuma har da mata guda 2 wanda su ma professionals ne su ma sun zo don kar a bar saba. Wannan wasa dai an fara shi shekara ta 2019 inda aka buga wannan wasa a wannan fili na mai martaba Sarkin Dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi. Shi ne aka dawo wannan shekara ta 2020 don a ƙara buga wannan wasa. To dangane da haka ne na samu ɗaya daga cikin wato professional ɗin wanda ya taho daga Abuja don tambaye shi menene professional golfer wanda za mu ji daga bakinsa da kuma wasu tambayoyi da na yi masa.
Sunana Luka Gwamanyam daga Abuja. Wasa ne na professionals ne na golf. Mun malamin golf shi ne ake kira professional. Mun zo mu yi wasan golf na kwana 4 a nan Dutse.
Kwana 4 za a yi kira kwana 1, 2, 3, 4 koko akwai wani abu.
A cikin kwana 4 a professional line za a buga kwana 1, kwana 2 sai a zo a duba scores din wanda ya shiga daidai wurin da ake nema kamar courting din first 35 inda mu 50 ne a cikin 50 din nan za a doki first 35 ne kawai number 35 shi ne za su making su buga kwana 4 amma wanda bai shiga 35 din ma zai buga kwana 2 nan ne kawai.
To ina fatan kai ma kana cikin su.
Dan Allah ya yarda.
Na gode.
Na gode.